explosion the big baby.
So now paso na sabuwa, sauti ne na party pa.
Koba haka ba.
Sauti ne na taruwa, sautin ga da dadi pa.
Koba haka ba.
Muna santa a hankali, ana just enjoying the company. The way they do me, man I can't tell it. It scatter your tantali.
Koba haka ba.
So na da wani sabon sauti, yan sauti na chasu ne.
Koba haka ba.
See the way they dance for me, kaman an sa su ne.
Koba haka ba.
Girgiza ba gobe kar kizo club
ba ka ba
arewa boys babu dole na arewa boys no let down
ka ba ka ba
akade 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 ka ba ka ba
akade akade akade
ka ba ka ba
akade akade akade
ka ba ka ba
akade akade akade
ka ba ka ba
wai yarinya da kyau dole ne a tare ta
ka ba ka ba
wai she from heart to blow malam sai a kyale ta
ko ba haka ba
wai yo da na hange ta ten over ten is what I rate kankani ka toto gare ta swear nobody gare ta
ko ba haka ba
to na da wani sabon sauti yan sauti na cha su ne
ko ba haka ba
see the way they dance for me kaman an sa su ne
ko ba haka ba
in ba zake girgiza ba gobe kar kizo club
ko ba haka ba
arewa boys babu dole na arewa boys no let down
ko ba haka ba
akade akade akade
come on come on
akade akade akade
come on come on
akade akade akade
come on come on
akade akade akade
come on come
on another guy you want me now
I can't.